So jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a dake saurara mu kan wannan shafi na Sarki Zaki MKC jama'a shafuka uku ke saurara mu akan wannan yanzu muna da Sarki Zaki MKC da kowa ya sani ya shahara sa'annan kuma muna da masoya Sarki Zaki su ma ya shahara sosai sa'annan kuma akwai Sarki Zaki MKC TV da ake kallo mu da ake kallon mu yanzu akan wannan live to jama'a kun hakuri wani kira ya shigo amma na kace wannan kira za mu zo da topic mai taken gaske wanda duk malluma kakaf muka roka kowa ya yi hakuri ya ajiye karatutukan su anan saboda akwai abin da ya daure mana kai sosai yake kawo mana fitina da rigingimu da muke ganin cewa wannan abu ita ce ba farko min babu aula da ya kamata duk jama'a ya kamata mu fuskanta a taurin amma jama'a kan haka ku yi hakuri ku ba mu minti daya kan jama'a ta taru anan insha Allah mu gabatar da wannan karatu Assalamu alaikum.
Yawa, wa alaikum assalam.
Aha, masha Allah. To jama'a da ke sauraron mu akan wannan shafi na Sarki Zaki MKK na Rasulin Aminin. Jama'a muna tare da Sheikh Malam Nasir Sheikh Ado Musa Tafawa Balewa akan wannan da zai bude hanya zai bude mana kofa ga wannan karatu da zamu yi. Jama'a wa Junior Zaki na ganka wa alaikum assalam. Jama'a da ke sauraron mu akan wannan shafi gaskiya kowa ya san manufar mu akan wannan shafi muna zuwa muna karatu duk abin da ya kama duk wani furka ana ba su muna bada hanya insha Allah abin da aka tugume ka kai da kake ganin cewa ba haka bane kuma karatun da ake fada ta kanka kake ganin ba haka bane ta akidanka shi ka zo ka mana bayani mu fahimta duk jama'an musulmai kowa ya ji irin karatun tukan da ake yi to amma jama'a mun shiga wani zamani zamanin da muka shiga she kaga mutun ya fito kai tsaye yazo yana magana ga janibin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi kan kansa wala Allah bai san cewa kaman abinda yake yi sabo bane abinda yake yana bimana yana sake baki ne akan Annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan malluma da suka yi karatu malam Abubakar Sheikh Abubakar Madasi yake ga mun wai wallahi in musiban wannan abu da yazo ba ruwan Allah da cewa kai ka fada ko ba kai ka fada ba in dai a wannan anguwa a wannan gari kake wani ke irin wayannan maganganu a jaribi Annabi sallallahu alaihi wasallam duk wannan musiba in zai cika ya cika da kai to jama'a annabi mu Annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne da yau muke muka sani cewa ba za ka iya ka zama musulmi kwace ka sheda kuma ka bashi gaskiya annabi to amma shi kaga yau ya zo ya kai musulmai ba arna ba fa ai arne ka san cewa wannan shi ba kan da zai kasan cewa ya yana sukan annabinka to amma shi kaga musulmai kuma wani ya kira kanshi musulmi kuma kana ganin ga wani malami kada yake zance ko kuma yake magana ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba dadin ji ko wawa ma bai so ma ya ji wannan ma balle wai kana ganin mai hankali ma ke fada kuma ga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa jama'a muka kawo ta ce anan insha Allah zamu dauki karfin mu mu bawa Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa kariya sosai kuma duk furta duk mallumma gaba daya mallumman izala mallumman tijaniya mallumman izala mallumma na istiqama mallumma na shi'a duk furtan gaba daya insha Allah zamu baiwa kowa dama me yasa haka zai iya yazo cewa abin wannan musiba wannan fitina dake cikin zamani yanzu kowa ke cikin bakan cikin baki akan Annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya yiwo kaga malamin mu Sheikh Mal Nasir Sheikh Ado Musa yazo yana magana amma wani zai iya tsaya gefe ce a ai ni dan izala ne ai wannan ma tunda yana radi kan mallumin mu ba za mu ji ba wannan ba kuma abin da yake faɗa very important ne ko kuma a zai iya yi kaga Sheikh Asad Sunna ko kuma Sheikh Mal Sheikh Asad Sunna ko kuma Sheikh Malam Kabir yazo yana faɗa shi kaji yana karatu shi ce ai wannan ai malami kaga ban dan tijani ce ai wannan malamin izala ne yana zagi mallumin mu ba mu ji amma a'a ai dan uwansa dan izala da su hikiman kenan ko kuma a'a za iya kaga tijaniya izala ce ai wayannan ɗan shi'a su suna zagin sabon manzon Allah ke sa ba a'a wannan za ba kowa dama ne saboda mu zo mu waye kai mu cece wannan baki da ake yi kuma akwai ɗan bege akwai mawaka da yawa akwai ɗan ba ruwan mu da yawa akwai a'a ɗan agaji kuma yana gani a bari yayi wani abu wurin sunan shi nan kare janibin Annabi sallallahu alaihi wasallam amma abinda yake fada ko abinda yake yi wallahi yana taka zar janibin Annabi sallallahu alaihi wasallam ana iya samu masu bege kana gani yayi bege amma da niyan sa fa ya je ne yayi bege yayi zikirin Annabi sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana soyayya da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma za a iya samu lafuzuka da yawa wanda da ya fada da yawa saboni sabon Allah amma wala Allah bai sani shi yasa ana iya samu ababa duka shi yasa muka zo da wannan muka ga wannan musiba da ke ciki kuma insha Allah manya gaggaman lumman mu za su zo saboda in ana batun Annabi sallallahu alaihi wasallam ana batun ba batun cewa wani ko a'a ana batun kowa na iya iya kokarin shi wurin karewa kuma Allah yasa alhamdulillah akwai zamanin da ake zana book ake zana takarda ake zana littafi a yau kaga mu muna amfani da shi akwai wasu kana gani ba sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba tafiye bane amma sun zana littafi da yau yake ba wa musulunci kariya mu ko muka zo zamanin da kana faɗa ne bidiyo ne a ajiye to zai kai wani zamanin da za a dauki wannan a dauki ana reference ana bada kariya ce ai ga malam Nasir Ado Musa ga hadisin da ya faɗa ga magana da ya faɗa ga magana da ya faɗa kuma kariya Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin bayan ba mu ne da kai ma mun mutu ma bayan shekara da shekaru 100 to Allah ya sa duk mallumman da zamu invite duk abinda sa nake wannan magana da yake Malam Nasir zai mana opening zai bude mana duk mallumman da zamu roka da su zo anan akan wannan topic kare bi mana wannan topic bi mana illar sake baki akan janibi Annabi sallallahu alaihi wasallam sabansa muna roka kowa ya cire son zuciya kowa kuma ya cire akidanci ya ajiye gefe ana batun Annabi sallallahu alaihi wasallam ne abinda zai cece ni da kai rayuwar mu ana batun Annabi sallallahu alaihi wasallam ne saboda wannan muna roka wannan video zai tsaya mana as reference bayan ba ni baka shi yasa muna roka kan kowa ya sa akidanci a ciki a'a mu fuskanci gaba abinda yafi ni da kai sunan da yafi ni da kai yafi kowan mu wanda ni da kai muke so shine Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da sahabbansa shi yasa dan Allah dan Annabi kan mu duba a'a ina bangare kaza shi yasa zan taka wannan a'a ana so a duba ina wanga ababa yake fitowa kaga wani bai da karatu amma da yake malamin shi ya gaya mai shi kaga wurin sukan sahabi ko kuma wurin sukan wani sunan shi ga wani tabi'i ko kuma wurin sukan wani wanda bai da so wanda bai so shi kaga yaje har yana sukan Annabi sallallahu alaihi wasallam wala Allah kai kana gaba da wani sahabi kai kana gaba da wani kisa wurin illan wayannan ababa ba mu sani ba kuma yawanci almajirai ne amma sun gina daga mallumin yasa insha Allah za mu invite manya-manyan malluman su da manya-manyan malluma a zo kuma a bayyana da mu akan haka shi yasa jama'a bazan saboda bazan mu takaita shak zai ba mu kariya zai ba mu karatu akan illa zai iya zama kaman fitina da yake ciki akan sake baki bi ma'ana ka ga wani mummunan kalamu akan janibi na Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ba za ka iya kaje ka buga sahabi sabiya rasu ba shi ne ya mutu ya wafa idan ba za ka kaje ka buga sahabi ba dole magana za ka yi mummuna akan sa da zai zama fitina ko kuma illa na Annabi sallallahu alaihi wasallam da ƴan gidansa matansa da ƴaƴansa yau wani na ganin cewa kaman mun samu irin haka kuma alhamdulillah mun samu har an janye amma me ya kawo haka sun janye har aka tuba me ya kawo haka wani na ganin cewa in ka zage Imam Ali wallahi ni ma na zage Sayyidina Abubakar in ka zage Sayyidina Abubakar wallahi na zage Imam Ali me ya kawo haka a cikin musulunci me ya kawo haka to kaga gaskiya muna neman wayewan kai shi yasa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya shek
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da farko ina mika gaisuwa na musamman ga jagoran shiri
na'am shek
sarki zaki MKK
Allah ya tabbaki shi
wanda yake jagorantar wannan shafi namu rasulun aminin na ce namu kar wani yayi kurji namu musulmi baki daya
alhamdulillah
namu musulmi baki daya
masha Allah
to alhamdulillah
alhamdulillah
kaman yanda yake wannan shafi ne kadai da ka samu kowace irin kungiya tana tsaye a wannan shafi akwai dareka wanda alhamdulillah ba alfahari ba shafinmu ne akwai izala kuma shafin su ne akwai shi'a akwai ƴan qur'aniyun da sauran wasu wanda suke wasu aqidu daban-daban to amma kamar yanda kowa ya sani ana duba abin da yake za a yi shi na hankali domin fahimtar juna duk ba burin wai a tarwatsa juna bane a hada kai ne a fahimci juna to da farko kafin na fara wannan jawabi alal haqiqa wannan tunani da sarki zaki kai tunani ne wanda wato alkhairin sa wato kai ma ba za ka san yanda zai kai maka ba domin duk wanda yace zai ba da kariya wa shugaban halitta to Allah zai tsaya wajen kare mutuncin sa muna fatan Allah ya kare mana mutuncin mu baki daya
amin ya
kuma wannan kyakkyawan niyya Allah ya tabbatar da shi
amin
ya Allah ya sa musulmi su gane hadarin da suke kai na cutar da zatin manzon Allah
sallallahu alaihi wasallam
alal haqiqa ƴan uwa da muke tare a wannan shafi a daidai wannan lokaci ina yi ma kowa gaisuwa irin ta dinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi again wannan topic da aka yi wanda kowa ya gani wato illar sakin harshe ga janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa to wannan ya dunkule annabi da iyalan gidansa da sahabbansa sakin harshe ga janabin annabi Muhammadu lalle na da mugun hadari na da mugun illa wanda ba mu isa mu ce ga irin illar ba kuma na ji dadi da aka ce yau closing remarks ne da ni mana kawai dan takaitacciyar jawabi ne amma za mu zo mu kasance a tsakiya za mu kasance a ƙarshe domin za mu iya kokari ya zama jawaban da aka yi mu ma za mu zo mu yi jawabi na musamman wanda yau a takaita kamar bu'i ne ga asalin zaman da za a yi zama ne wanda kamar yanda na ji sarki zaki na sanarwa na san da yakinin cewa ya tuntuɓi kowane ɓangare abinda ya shafi malamai na tsarika wanda dama mu annabi namu ne a bar mana alhamdulillah abinda ya shafi malamai na izala abinda ya shafi wahabiyya abinda ya shafi shi'a abinda ya shafi kowane irin firka so abinda yake anan shine lalle annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya fita shi ya bambanta shi ya fifita shi ya girmama shi ya kambama shi Allah bai bar mu da annabi mu mu girmama annabi ba sai da Allah ya girmama annabin ya nuna mana yanda ake girmama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama shi yasa Allah ya yi mana wani abu ya tabbata mana bin manzon Allah shi kadai duk wani wanda zaka ga an bi shi to sai dai a bi shi domin bin sa da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Allah yana gaya mana inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira lituminu billahi wa rasulihi ubangiji yake cewa mun turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a matsayin sa na mai albishir mai gargadi a matsayin sa na mai shaida ga halitta duk wani halittan Allah annabi shine zai shaida akan mu gabaki daya to ashe ko idan manzo Allah zai shaida akan ka to ka zamto ka aiwatar da abin da yake wannan abu ne wanda yake mai kyau wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai shaida a gare ka Allah yayi mana umarni da bin annabi ba bin kowa ba wa atiullaha wa atiur rasula la'allakum turhamun wa in tuqihu ta'tadu Allah ya tuna idan ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ku shiriyo ku bi Allah ku bi annabi don Allah ya muku jin kai Allah ta'ala ya ga mana wa ma'ar rasul illa balagul mubin wa bayyana mana wa ma atakum ar-rasul fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda wannan annabin yazo muku da shi ku rike shi abinda ya hane ku ku hadu wannan duk umarni ne Allah yake mana umarni akan bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a takeice kamar yanda muka sani wannan karatu ne wanda zai iya daukan fadin zamani da zango ba a kare wannan karatun ba to amma sai dai akwai wani abu mai muhimmanci wanda al-Imam Yusuf bin Isma'il an-Nabahani ya tattaro a cikin littafin sannan da aka san shi al-Anwarul Muhammadiyya wanda ya dauko shi daga Mawahibul Ladunniyya wanda wannan littafi na sana al-Anwarul Muhammadiyya littafi ne da yake kwatanta wato suranta yanda ake ladabi da girmama annabi Muhammad kuma mun san littafi mafi girma a wannan babi babu kaman ashifa kuma in ana magana al-anwarul muhammadiyya akwai babi da ya ware wanda uslubin wannan babin ban gani a cikin ashifa kai tsaye ba duk da akwai irin wannan amma babi ne da ya ware mai suna wato babi an-nau'u thamin fima yatadammanul adaba ma'ahu sallallahu alaihi wasallama babi ne da ya kunshi yaya ake yin ladabi wajen zama da annabi yaya ake ladabi wajen girmama annabi yaya ake ladabi wajen mu'amala da zance da magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan mun kula da duk duniya a wannan zamani ba a yi irin maulanmu Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ba wajen yabon annabi Muhammadu da nuna girman manzon Allah domin kamar yanda sarki zaki a jawabansa ya yi wanda wannan karatu ya shafi bangaren malamai ya shafi bangaren mawaka ya shafi bangaren gamagari ya shafi bangaren har wa'inda ba musulmi ba su fahimta cewa shi fa annabi Muhammadu zati ne wanda ita kadai take da sarki dazun muke hira da wasu daga cikin yan wasu ke cewa wato akwai wani bature yana fadi yake cewa ya daga cikin abin da yasa America ta fahimta ta hana kasashen musulunci rike nuclear ta fahimci cewa a can annabi na rana daya da su sake bama-bamai nuclear duniya ba ta tashi idan dai za a taba manzon Allah da su ya sake wannan nuclear duk duniya ma a tashi su ba su damu ba to wannan zati na annabin duk abin da fada ga ana yi ba ai komai ba lokacin da Shawar Dallanu ya yabi annabi ya yabi annabi Muhammad da kansa Ibrahim yake fada mana a cikin diwanin sa yana cewa unazzimu durral labzi fi dhikri wasfihi wa ahsin bi wasf al-badr durran munazzama yace idan zan yabi annabi Muhammad duk irin gwanin tallarati da Allah ya masa da ilimi da Allah ya masa da yanda ya dabu da annabi wajen sai na girmama annabi da sauran su yace amma fa ba da ka nake ban annabi ba indan yabi ban annabi unazzimu durral labzi yanda mai tsara talbi zai sa ido da allura ko mai dinki zai sa ido ya san allura ya annansa wajen ya susa tire yace haka nake dauko kalmomi sai na zabi kalmar da ta tantance da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tukunna na fadu wannan kalmar a zatin annabi Muhammad fi dhikri wasfihi wa hasin bi wasfil badr durran munazzama yace abun mamaki kaga irin abu mai kyau babu irin manzon Allah sifofin sa ba ana son su yi kyau shi yasa masu yawa ke cewa wai idan na yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wasu baitoci na yace to ai ni ma baitoci na sun samu yabo ne da gaban da nayi annabi Muhammad ba wai annabi ne ya samu yabo da baitocin da nayi wa manzon Allah ba al-Imam al-Fadhili yana cewa zinil qawl in hawalta madha Muhammadin wa fi kulli qawlin mustahil wa jaiz yace kai idan kana so kai da annabi ba da ka ake yi ba wannan fa muna gana kan masu yabo ne kafin mu je ga masu batanci me yabo fa me yabo ana so inda yabi annabi ya gyara harshen sa ya girmama mashu'urinsa ya kyautata zantansa ya kyautata lafazinsa saboda yana magana ne akan zati mai tsarki zati mai hadari zatin manzon Allah wannan babi guda yayi fi ma yatadammanul adaba ma'ahu yanda za a mutum yanda ake sallada bi tare da manzon Allah bi gaddin nazari an ko daga ina kake kar ka duba wannan fanni kaza kake fanni kaza kake duba yanda ake ladabi da zama da manzon Allah to al-imam yusuf bin isma'il an-nabhani yana fadin cewa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim yace ya ku wanda kai imani Allah da kansa ya koya mana ba wani ne ya koya mana girman Annabi Muhammad ba la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi ko da wata Allah ya ce kada ku nuna shishigi wajen gabata gaba daga manzon Allah da Allah abinda ake nufi shine kada wani abin da Allah Annabi bai ce ai ba wani ya tashi ce zai kada wani abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zamo kana sa wani a gaban Annabi Muhammad kada ka shishigi a gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda wannan kowa ya san mai kissar sa ya san menene abin da ya faru to wannan Allah yana nuna mana cewa fa la tuqaddimu kada ku shiga gaba ga manzon Allah kada ku gabata Annabi Muhammad wanda mutun ya zamo Allah sai ya mana kaidi da bin Annabi da bin rayuwarsa shi sa Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ko uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira to anan yi Allah yake ce mana la tuqaddimu bayna ilayhi Allah wa rasulihi kada ku yi shishigi ku tsinkaya gaba ga manzon Allah al-imam mujahid babba daga cikin malamai tabi'ai wanda suka yi tafsirin alqur'ani yake cewa wato la tabtatu ala rasulillahi bi shay'in hatta yaqdihi Allah ta'ala ala lisanihi ko fatawa ka ji girman annabi ko fatawa kada ku nema a wajen annabi ai la tuqaddimu bayna yaday Allah yate kar ku ce ya rasulullahi mu muna so yaya kake ganin hukuncin kaza ta la tabtatu kada ma ku nemi fatawa a wajen annabi da wani abu sai in shine yaga abun yate to kaza ya kamata ku yi la ilaha illallah sai sa a cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akwai wanda yake cewa wallahi nakan rike abu ina so in tambayi annabi wani abu in ban manta ba ina ga imma Jabir ibn Abdullah imma ɗaya daga cikin wasu daga cikin sahabbai wanda an kawo mana kissarsa yana cewa nakan so na tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mas'ala ɗaya amma sai na zauna da matsalan nan shi in tsaya shekara ɗaya ko shekara biyu ina so na tambayi manzon Allah mas'ala ɗaya amma na gagara tambayinsa saboda yanda nake jin girman annabi Muhammad shekara ɗaya ko shekara biyu yana so ya tambaya yau ba zai iya ba gobe ba zai iya ba wanda wannan ne Imam Ali alaihi salam ake gaya mana tambayar da zai yi wa manzon Allah sai dai da ya turo wani yake tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda shi ba zai iya ba shi yasa larabawan kauye suke ba da ilimi da kaga sun zo su yi manzon Allah tambayar da wani ba zai iya ba a sahabbai domin sun koyi zama da Annabi Muhammad la tuqaddimu bayna yaday Allah shi Annabi ko tambaya in ji Imam Mujahid tambaya irin na neman fatawa wanda za ka yi Annabi sallallahu alaihi wasallam ba kowane tambaya za ka zo ka dira gaban manzon Allah ba sai dai ka tsaya shi zai gani sai ya baka amsa kuma dai haka muke gani tare da sahabbai wanda suka cika ladabi ga manzon Allah ba komai ne suke durowa Annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan tambayan ba shine yace ya daga cikin ladabi da zama da Annabi Muhammad hatta yaqdihi Allah ala lisanihi wanzur adab as-siddiq radiyallahu anhu alayhi salam ku duba irin ladabin sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yadda fi salati yana cikin sallah an taqaddama bayna yadayhi kayfa ta'akhkhara lokacin da sayyidina Abubakar manzo Allah ya fake bai shiso sallah ba sayyidina Abubakar ya tada sallah ana sallah sai ga annabi ya zo
sallallahu alaihi wasallam
sayyidina Abubakar shine limami annabi ya masa isharar da hannu akan ya cigaba da yin sallah sayyidina Abubakar yayi baya baya fa ta'akhkhara Abubakarin Abubakar yayi baya baya manzo Allah yana cewa ka cigaba yace ma wane ni wane ibn abi quhafa waye isa ya tsaya a gaba na a ce annabi ne a bayana annabi yana bayana ni dan da sallah sai da bakari dawo baya limanci yake amma ya tsince ganin limancin sai da ganin girman annabi Muhammad yanzu anan in ka kwatanta malaminka in kana kwatanta annabi da yake da malaminka in malaman duniya dubu aka tara da ka yi sallah kuma kai sallan ka lafiya ba kuma wani usul annabi da kai amma sai na Abubakar ya gane annabi ba irin mutane bane manzo Allah a musulunci ma ba wani i'a ba ordinary or extraordinary ne ya da bambancin The difference is very, very, very clear. Tsakanin Annabi Muhammad da dukkan halittan Allah. Wannan ana ga maka Abu Bakar Siddiq, wanda bayan Annabi ijma'in Ahlus Sunnah wal Jama'a babu wani mai daraja fiye da Sayyidina Abu Bakrin, amma kuma shi Sayyidina Abu Bakar din ne ya gane cewa ka tsaya a gaban Annabi Muhammad baka ladabi ba, a sallah ma balle ana magana a cikin wasu al'amura. Wanda yake nuna mana cewa ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajibi ne. Sayyidina Abu Bakar yake cewa ma kana li abi quhafata an yataqaddama bayna yaday rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya za a yi Sayyidina Abu Bakar in tsaya a gaban Annabi Muhammad in ce zan yi limanci? Al-Imam Dhahhak karkashin wannan ayat yake cewa la taqdu amran duna rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wani hukunci kada ku yanke shi ba tare da sanin Annabi Muhammad ba. Wa qala ghayruhu la ta'muru hatta ya'mura wa la tanhu hatta yanha, kada ku yi umarni da wani abu sai in Annabi ne kun jira yayi umarni, sannan kada ku hana wani abu sai in Annabi shi din ne da kansa ya hana. Wannan dukkan ladabi na farko kenan daga cikin laduba da Annabi Muhammad. Ladabi na biyu da ya kawo, fa min al-adabi Allah ya taqaddama bayna yadayhi, daga ladabi kada mutum ya gabata gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi amrin, kace kai ana gaban Annabi kace ai kaza, wala nahyin ko kuma kar kace kai ku bar kaza, wala iznin ko kuma neman izini, wala tasarrufin ko neman tasarrufi, hatta ya'mura huwa wa yanha, sai dai shine umarni ko kuma shine ya hana, wa ya'zana ko kuma shine yayi izini, kama amara Allah kama yanda Allah umarni bizalika, da haka a cikin wannan aya. Wa hadha baqin ila yawmil qiyamah, yace kada kai zaton cewa yanda aka fadan nan wai akan iya wani lokaci ne, a'a har ranar tashin kiyama wannan abin yana nan a tsaye. Fa taqaddamu bayna yadayhi sunnatihi ba'da wafatihi ka taqaddamu bayna yadayhi fi hayatihi la farqa bainahuma inda kulli dhi aqlin salim, haka gabata akan sunnan Annabi Muhammad manzo Allah sallama ga yanda ya umarni, sannan mutun ya gabata ga sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, to wannan ma kaman gabata ne ga sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallama. Wannan al-Imam Yusuf bin Ismail an-Nabhani yake ka cikin ladabi na biyu. Ladabi na uku, Allah turfa al-aswatu fawqa sawtihi, haramun ne mutun ya daga sauti sama da muryar manzo Allah, ka daga murya kai kana magana na hayaniya ko kana magana na hankali, to ko da wani iri ne ba a so ka daga murya sama da muryar Annabi Muhammad sallama.
Sanan maganar nan da kai sanan yana da very important.
Na'am.
An ce daga murya akan janibin Annabi sallallahu alaihi wasallam kaman kan da mulluma ke yi, kaman kan da ake magana, ana nufin cewa kaman Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda na samu wani malami akwai abu da ya faɗa gaskiya an yi gaddaman sa shi ne ka son ka mana babbanci, saboda na samu wani malamin da ke cewa wai wannan zance da ake cewa ka addaga murya ga janibi Annabi sallallahu alaihi wasallam har yanzu tana aiki, bi ma'ana malamin da ke wa'azi shi ka ji wurin suna Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne shi na kuwa manzo Allah, wai wannan ma bai dace, wai wannan yana aiki ga haka, shin haka ne ko dai ba haka bane?
Gaskiya a ladabi kamar yadda nassul qur'ani tabbata haka ne, nassul qur'ani ya haramta kana ta kwaikwaiwa akan Annabi sallallahu alaihi wasallam domin babu ladabi a ciki. Kuma al-Imam Malik ibn Anas Allah karama sa yadda, yana daga cikin imamai na mazhaba, ya fada da kansa lokacin da Harun ar-Rashid ya tambaye shi a cikin masallacin ma'aiki, yace zan kalli al-qibla ne na yi addu'a ko ko dan kalli manzon Allah ne? Yace yaya zaka juya wa manzon Allah baya bayan shine al-qiblarka, al-qiblar babanka Annabi Adamu, ka roƙi Allah subhanahu wataala tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cikin tawassulinka cikin labarinka. Wannan yana cewa daga cike ke cewa ka manta baka karanta bane, alayhi sallahu ta'ala kad zamma qauman wa addaba qauman, baka ji Allah ya zargi wasu mutane bane, yana ce musu innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun, baka ji Allah ya ladabtar da wasu mutane bane, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tanaruqu bil qawli kadhalika ba'd kulli ba'd, baka ji Allah ya yabi wasu bane, innal ladina yaghudduna aswatahum inda rasulillah ulaika alladhina amtala Allahu qulubahum litaqwa lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wannan ayoyi ne wanda Allah ta'ala ya yabi wanda suka daga murya saboda muryar Annabi, ya kuma aibata wanda ya aibata wanda suka daga murya saboda muryar manzo Allah, ya yabi wanda suka yi murya kasa da muryar Annabi, sannan kuma ya tsawa wa musulunci gaba daya, ba Abubakar da Umar bane, duk duniya haramun ne mutum yana kadifirille yana daga murya sama da sautin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to lalle yana daga killa da biga annabi musun inde magana akan annabi a ganin tsuwa a cikin manzon Allah bazan manta ba lokacin na fara sauraron muryar Maulana Musa Ibrahim na zaci zai na magana yanda mu muke nan ne da karfi da a'a yana ba haka yake ba قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم إن وناك هكذا مريا سبدا شهودي ده حضوري ده أني محمد هكذا كجشي هنا إنسنا مجانا كأن النبي ذاك ده أنا أي كودا أتشوني أنا إني سواك ده أنا سندامواني ده جن غير ممن زن الله صلى الله عليه وسلم تو أنا تمتون ينا جن النبي ينا تارد كي kana girmama annabi Muhammadu nassi na Qur'ani Allah ya faɗa la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiy kada ku daga murya sama da muryan annabi wala tajaru lahu bil qawli kada ku na mujahara da magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaman yanda kuke da shashin ku Allah biya ta san annabi ba irin mu bane ka dauki annabi irin ka ne
wato malam ka shedi ne ga malluma wannan cewa in ana wa'azi in an kai wurin annabi sallallahu alaihi wasallam nan a kawo muryar kasa ka
ana yi da ladabi
da fituwa je ka wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo
yayi da ladabi yayi da ladabi yayi da ladabi murya ba daga murya ko sokar da murya shi ake nufi ba ladabi a cikin murya shi ne ake bukata
okay ladabi a cikin murya na'am
ladabi a cikin muryar
na'am
ladabi domin abin da ake nufi da ladabi shine ya zamto ana fadin annabin da jin girman sa kamar da nassin qur'ani Allah ya ga mana cewa لتؤذروه وتوقروه وتسبهوه بكرة وعسيلة إمام مالك رضي الله عنه جاء مالك عبد الله بن المنكدر وانا بن المنكدر إمام مالك يتي والله إذن ينا مغنى يدو سونا من زن الله يدن
jama'a ku ya kuri ina ganin network gurin Shakman Nasir Shakado Musa Tafawa Balewa ne network din sa ku yi hakuri za mu gyara zai gyara ya dawo ku yi hakuri jama'a masu sauraron mu akan wannan shafi na Sarki Zaki MKK muna tare da topic mai suna illar sake baki sake harshi akan janibi na Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbansa ɗan gidan Annabi kakkab da sahabbansa da shi jarumi Annabi sallallahu alaihi wasallam walalla wani dan uwana daga kasar Ghana ba zai gane illa manar illa ko meye ana nufin fitina da take cikin wannan abu ina ga tafi karfi ma fitinan ma wannan zance illa manna shi tafi karfi ma fitina da take ciki bi mana zance na Annabi sallallahu alaihi wasallam ko sahabbansa shi kaga yau muna tare kaman kanne nake faɗa in dai malluma sun zo su ce muna kaman sunan shin nan Buhari Sahih Buhari kaman Buhari wai in kamin ya karbi hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam wai fa shi yayi alwala kamin karbi hadisi daya shi yayi alwala in yayi alwala ya kare sannan ya karbi to ashe wannan example ne yake gaya mu yawanci ma malluma da kuma bi mana masu bege masu bege ɗan agaji duka gaba ɗaya hatta in za a yi zance na Annabi sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana kai ka je ne da yabo kana ganin cewa kamar zaka yi bege zaka yi waka zaka yi zikiri yabo na Annabi sallallahu alaihi wasallam ashe in zaka yana da sharadi sosai yana da sharadi akwai babban da ya kamata ka biya babban da ya kamata ka lifi sa'annan ba kai sai kawai mutum ya zo dubana in kai ma ya kamata a ce in ka zana saboda kamar kana malam Nasir ke magana wai Sheikh Ibrahim ya nuna cewa wai duk da jin larabcinsa duk da karatun da yi amma fa in zai yabi Annabi sallallahu alaihi wasallam ba kowane larabci yake doka ba kowane wai wai shi ya zauna ya duba larabcin nan da yawa ya duba wannan da wannan da wannan da wannan to wanne ne ya cancanci da duke ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ashe masu bege ɗan tijjaniya masu zikiri ɗan tijjaniya ashe ya kamata kamun ka ce wai ka wallafa zikiri ko ka wallafa bege na Annabi sallallahu alaihi wasallam ka samu wani godfather ka wani babban malamin ka da ka yarda da shi ka je ka bashi ya karanta ya duba yayi sannan ka je studio in ba ka wallahi bayan wannan karatu da zamu kawo dukkan malluma gaba daya wanda zamu ji beginka ko buji wani zikirin ka wallahi ya taba janibi annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi shi mun maka fasa shi mun kaga kotu shi mun je kotu da kai ɗan agaji yanzu kuma ana samun ɗan agaji in suna macin nan su ma suna irin wasu kalamu rasulullah wani abu wani abadi su ma suna fadi wasu ma nasu dai yana da kyau yana da kyau ashe ya kamata kamin ku yi ku samu mallumman ku na izala sosai da kun san a'a wayannan mallumman mun yadda ba za su rude mu wayannan mallumman ba za su tsira mu kan hanya ba abin nan da muke fada muna ma cin mu da wasu abawa ya dace ga janibi annabi sallallahu alaihi wasallam in bai dace ba kawai a bari in ya dace a ce a'a ai wannan bai dace ba to ga abin da ya cancanci ku yi to kaga ita ce very 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 good ita ce abin da ya kamata amma in ba haka ba muka kare wallahi muka samu wanda yake yin irin wayannan ababa gaskiya she mun je kotu she mun yi fata fata da kai gaskiya she mun kawo mu zo mu nuna ga video kun ga bayan irin wayannan jan kunne da kai kun ga abin da wayannan ke bayan haka in muka samu ga kanan muka samu malluman shi a su zo su muna karatu da wannan in bayan haka muka zo muka kare muka ga ah malluman shi annan fa sun zo sun nuna muna haskuna nuna muna ah zagi fa ga sahabi manzo Allah sai kai ga kafiri ma haramun ne balle sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har muka zo muka same ka zagi annabi ko zagi wani gida annabi ko zagi har gona gaskiya bayan haka in za ka yi ma in kana da misalin ka saboda mu dai ina ganin cewa ka zagi sahabi da wasu ba akwai malluma da cewa wannan baya cire ka musulunci amma a'a akwai word da wani za ka jin haushin wani shi ga a'a wannan word ya ji ta janibi annabi sallallahu alaihi wasallam to in dai har muka same ka bayan haka da mu kawo manyan malluman shi'a nan su zo su gwada mana su nuna mana a'a yayi cancanci shi akidar su na shi'a bi ma'ana wanda ba za a taba janibi kai taba janibi annabi sallallahu alaihi wasallam kana gaba da wani sahabi ne kana da problem da wani sahabi ne ashe ya kamata ka zabi wani kalamun da kai ka san za ka yi wannan tsakanin ka da shi da Allah mu mun ce wannan ba da kyau mu mun ce ba mu san wannan haramun amma in ka zaka kika zabi wani word wani maganganu har yaje taba janibi annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wannan kasu wallahi muka samu kowani malami ne wallahi mun zo da kai mu kawo malluma ayi maka kacca ayi maka fice fice babu son haka nan haka nan kuma kaka dauki kariya ka ibiya wa ɗan shi'a kaka dauki kariya ka ibiya wa ɗan tijani kaka dauki kariya ka ibiya wa ɗan isara kaka dauki kariya ka ibiya wa ɗan istikama shi yasa wannan ababa wannan abin da muka zabi muka ce za mu yi wallahi tallahi ita ce mafita tsakanin ni da kai kan ni ko kai kan Allah ya bamu hanya kan Allah ya bamu sa'a sa rai sa zuciya a cikin wannan karatu kan Allah ya bamu hanya haka kan Allah ya bamu sa'a haka wallahi saboda wannan zai serve mu very 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 good wannan ita ce mafita saboda yau she ka ji Kaduna wai an samu wani gaja ya sake baki ya sake harshe akan sallallahu alaihi wasallam very very bad ada wala ada in ka jance wani yayi sake harshen shi akan janibi na sallallahu alaihi wasallam kana Allah Allah kaza wani shege ne kana Allah Allah kaza ka ga wani shege ne wannan shege muka kama shi mun mai kana Allah Allah kaza wani zindiki ne kana Allah Allah kaza ada kenan fa to amma zamanin nan in ka ji a wani ai ga wasu sun sake baki da shi ai ko shekaran jiya ma an yi ai ko shekaran jiya ai wani ba ai shekaran jiya ai wani kaza yayi wato yanzu abin yana so ya zama common kenan abinda da an kaji gaban ka na faduwa abinda da an kaji kana damuwa kana cikin rudani kana ganin kamar wani dan banza ya zo ya wanga magana amma a zamanin nan zamanin mu gaba shi in kaji ma wani ya shiga ba shi kana jin ga wani wani kaza yayi ba wato abin da zai zama mun wani common ne wanga wani annoba ne kamar wani ya ne wani fitina ne wani rashin kunya ne wani rashin hankali ne a gurin shashasha kana Allah ka na tuna da wani shashasha ne wani maganar da yayi amma Allah ya kawo mana kwanciyar hankali kawai kan janibi annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ba za ka yi da kai akan uwarka da ubanka ba amma ka ga ya kan annabi sallallahu alaihi wasallam which is very 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 very, very stupid but amma ka ga kai kuma a ai wannan ai an yi wa annabi ne abin da kake cewa ai annabi ga manyan malluma suka gaba da kowa da cewa wai ƙarya ne ba ta bai ba amma kai na kika samu wannan kai na kaga mu wannan hadisi cewa kai wannan abu ai an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam it doesn't make sense amma in ka zauna ka ce aya uwarka ko ubanka ma bai yadda bai taba yadda da wannan shi yasa jama'a gaskiya wannan abinda muka dauko mu kan kanmu Allah ya taimake mu kan mu sa cikin zuciya ciki Sheikh Tijjani Ahmed na ganka Allah ya dauko Allah ya cece mu wallahi kan mu sa cikin zuciya ciki kuma Allah ya sa muna yi ne kuma don shi Allah Allah ya sa muna yi ne kuma zamu yi don shi Allah shi yasa jama'a ku hakuri muna fuskantar network problem da Sheikh Mal Nasir Sheikh Ado Musa ta fawo balewa insha Allah gobe zamu fara yo wannan opening ceremony ne wannan wannan just mun yi ne mu bude kofa na karatu amma Allah ya kai mu gobe muna tare da Sheikh Malam Musa Isfasa da Sunna ko muna tare da Sheikh Shatima Al-Miskin bayan sallar Isha insha Allah akan haka same topic in Allah ya kai mu ranar litani muna tare da malamin mun ga Sheikh Nazifi Al-Karmawi shi ma bayan sallar Isha insha Allah ranan talata muna tare da malluma na Shi'a ban sani ba wanda zamu yi da shi ina ganin inama Sheikh Bashir zamu yi da shi ina da shi Sheikh Bashir zamu yi da zauna da shi akan wannan illar suke baki akan Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan haka mun bude hanya akwai manyan gaggaga malluma mu da za su shigo ciki saboda wannan zance da ake fada duk malluma mu gaba daya su malluma mu gaba daya ina nufi malluman duniya ban zabi wani firka ba duk malluma gaba daya wallahi tallahi kana su suna so ba su mu da kai kuma mun san muna ba su suna samun daraja ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa wannan za a je makami ne a bayawa Annabi sallallahu alaihi wasallam kariya in kai ka ce a garinka ba a yi baka taba ji a cikin garinka ba Najeriya kawai kaji wala Allah kunnin ka ba shi duniya ne ko ina na yi yanzu ko kasan turan zana yi shekara ji yin ga wani talaka kwada mu ne ya sunan shi ga shugaban kasan shi mari ba talakan gari daga France ya kwada mu president of France mari ya kwada musu mari me yake yi wannan yayi mummunan kalamu ga janibin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wani mummunan magana ga janibin Annabi sallallahu alaihi wasallam yasa ya kwada musu mari shi yasa a kauyenka in kai ka ce kana birni a cikin Ghana ko ina ne ko Cote d'Ivoire ko ina ne a kauyenka ana yi shi yasa Allah ya sa mu yi wannan sakani da Allah kuma za mu invite duk gaggan malluma ta wani firka ta wani ko ina insha Allah akan wannan abin da yake tafiya kuma malluman izala kaman kada ne magana muna tare Malam Musa Asadu Sunna shi ma ya bada hadin kan haka shi muna tare da shi Sheikh Kabir Abdul Hamid shi ma bada hadin kai Sheikh Mutallib shi ma bada hadin kai za mu tuntube malluman su kaman da Karabi Rijal Lemu da sauransu za mu musu magana haka kuma ta wurin bangaren mu akwai manyan gaggawa malluman mu akan wannan annoba da musiba da yake faruwa amma Allah ya ba mu sa'a Allah ya taimake mu mu yi mu kawo karshe irin waɗannan ababa duka kakan gaba ɗaya jama'a kaman wani Sheikh Mal Nasir Sheikh Ado Musa ya kawo dan mishkila network din sa to ina ganin zamu ajiye ne tunda ma budewa kawai muka zo mu yi kuma insha Allah wannan zance da yake faruwa za a bude layi da yake faruwa muka zo da malluman za a bude layi me yasa saboda akwai akwai wasu almajirai wallahi in kaga suna magana ba su da hujja sun ji malluman sun fadi ne akwai wasu almajirai da yawa in kaga yana sakin bakin shi ko menene in ka tambaye shi bai da hujja wallahi bai san wani hadisi ya fito ba wani ma wala Allah bai gomo ma ya san hadisin zai karanta maka hadisi amma ka tambaye shi wani littafi hadisin Sahih Buhari ne ko na Muslim ko na wani bai san na Tirmidhi ko bai san shi dai ya gaya maka ne ya mai karanta maka hadisi ya ji malamin sa ke fara sai za shi ya haddace wannan akan sa sai za shi wannan yana bada hujja akan irin wayannan abu to Allah ke muke mu Allah biya mana bukatun mu duniya da lafiya jama'a mun ajiye anan insha Allah gobe za fara karatu in Allah ya kai mu da lafiya to jama'a assalamu alaikum ورحمة الله تعالى وبركاته.